More music at houseofsongs.com.
Amariya ta so zauna a gefen ango, domin kun dace gare ki a zamjiwo. Ki lallaba muku tare domin zuma ta furo. Auren soyayya da ba a yi wajayya. Amariya eri gidan albarka ki zauna kudari da muke izami yau ta bayan aure kudin muke zauna gidan mijin ki fitare Zainabu mama amariya ki tafi satirare muku tarciya man da ke da shi a yau an daure
Say what's up.